tauhidi shine kalitar da Allah mai girma da buwaya da bauta kuma shine an ta'budu Allah wahdahu la tushrik bihi shay'a shine ka bautawa Allah madaukaki shi kadai kuma kadda ka saki ka hada bautar shi da wani kowane ne bal tufriduhu wahdahu bil ibada mahabbatan wa ta'ziman wa ragba wa rahba zaka bauta mushi ne kadai ka kadaitar da shi da bauta kana mai tsananin so mahabba wa ta'ziman kuma kana mai girmamawa wa ragbatan kana mai kwadayin lada a lahira wa rahbatan kana mai jin tsoron azaba ina wannan abubuwa kuma guda hudu sai sun hadu ne bauta take kasancewa cikakken bauta zaka yi abu dan in Allah ya yi umarni da abu ko manzo sallallahu alaihi wasallama zaka aikata kana son wannan abu sannan kuma kana girmama wannan bauta wanda ya saka bauta kana girmama shi shine Allah madaukaki zaman to zaka kalkadar da zuciyarka daga dukkan wani abu koma bayan abin da Allah madaukaki ya sanya ka shi sannan kuma zaka yi kana mai kwadayin lada Allah madaukaki ya baka ladan da zai sanya ka aljanna kana mai tsoron ka Allah ya kama ka da laihi da sakaci akan wannan abin da ya saka ya zaman to ka rungumi zunubin da zai kai ka wuta wannan shine a cikin wannan ne bauta take kasancewa cikakken bauta qala wa muradu shayhi rahimahullahu ta'ala manuha tamala anan wanda rahma Allah ta kara tabbata da shirye ce at-tauhidu alladhi bu'ithat ar-rusulu li tahqiqihi tauhidin da aka aiko manzanni saboda tabbatar da shi li annahu huwa alladhi hasala al-ikhlas ikhlalu bihi domin da wannan tauhidi ne aka samu baraka kasawa wal khilaf da sabani bainar rusul wa umamihim tsakanin manzanni da al'ummominsu ba a samu rigima ba tsakanin manzanni da al'ummominsu face sai akan wannan tauhidi kadaitar da Allah madaukaki da bauta wa muradu shaykh nam wa hunaka ta'rifun 'am lit tauhid akwai tauhidi wanda ya zamanto ya yi daukan sanar da tauhidi ma'anar tauhidi ya yi daukar kwadi shine kuma ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yaqtasu bihi shine a fassara tauhidi da cewa shine kadaitar da Allah madaukaki da abin da yake banta da shi tabbat kuma wannan tarifi ya yi kwadi domin la'alla mutum ba zai bautawa kowa sai Allah ba amma kuma iya daukar wani aiki na Allah ya ba wannan Allah kenan kaga wannan bai kadaitar da Allah madaukaki ba a bangaren mene a bangaren wancan ayyuka a wannan gaba muka tashi wa anwa'uhu thalathatu kashakashan tauhidi guda uku ne al-awwal na farko tauhidu rububiyya kadaitar da Allah madaukaki ko kuma a ce tauhidi na rububiyya shine kuma wa huwa ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir wa ma ila zalik shine kadaitar da Allah madaukaki bil khalq da halitta cewa babu wani mahalicci sai Allah madaukaki ba mai yin halitta sai Allah madaukaki la'alla wani ya ce ai a wannan zamani an samu ci gaba na likitanci ko na turawa ya kai ga a samu da auladul umbu yan roba wanda ake sawa a kwaroron kwalba ko wani abu ya zamanto wannan wannan su ma ba su suka yi halitta ba domin ba su halicci ba ɗugun maniyin da zai bada da bal suna ɗauko ɗugun maniyi ne na miji da na mace su haɗa shi a samu yanayin mahaifa na mace kawai shi ne abin da suke in ba haka ba ba wanda kafirin da zai ce ya halicci maniyi barantana ya halitta babu ita kina har yanzu dai Allah ne shi ne mahalicci sannan kala wal mulk hakanan da mulki babu mai cikakken mulki sai Allah madaukaki domin duk abin da mutum yake takama na mulki Allah ya bashi dan diris ne daga mulkin Allah Allah ya ba mutum kuma mulkin da za a mai jayayya a kan shi ko mul mulkin ka a nan duniya ka samu wanda zai saba ma kuma ka samu wanda zai ma taurin kai ko da zamanin Fir'aun an samu wanda suka mishi taurin kai sai dai ya kashe yanka amma kuma Allah madaukaki duk irin taurin kan da zaka yi bakka hucewa daga kalkashin mulkin Allah madaukaki wat tadbir Allah madaukaki shi yake jujjuyar da al'amura yin ruwa iskan da muke shaka shi yake jujjuya shi yanayin da muke ciki shi yake jujjuya shi ya kawo damana ya kawo rani ya kawo bazara iska mai zahi iska mai sanyi ruwa wuta da dukkan abin da ya zamanto al'amari ne na juye-juye Allah madaukaki yake tayyar da shi kuma ba wanda ya isa ya shiga cikin wannan al'amari duk da cewa zaka samu mutanen da za a ce agawa su ne gausu ne suna nihin cewa wannan mataimakan Allah ne a cikin ayyuka kuma wannan tuhuma Allah madaukaki ne da kasawa Allah baya da wasu abeban halitta kuma bayin mala'ika wa'anda ya dora musu nauyin wannan abubuwa a ce jinsi na mutum iya da wani abin da zai taimaka wa Allah madaukaki bangaren aiki to wannan al'amari ne wanda idan mutum yayi kuduri da wannan kamar ya tuhuma Allah madaukaki da kasawa قال الله عز وجل الله مي غرما دبوايا yake cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah madaukaki shine mahalicin kowanne abu wa qala ta'ala Allah madaukaki yace hal min khaliqin ghayru Allah akwai wani mahalici kuma bayan Allah wanda yarzukukum minas sama'i wal ard wanda yake arzuta ku daga sama da kasa la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya sai shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatuna Allah sun yawaita allazi biyadihi almulku wanda mulki na hannun shi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukaki mai iko ne a bisa kowane abu Allah iya cewa ala lahul khalqu wal amr ku saurara Allah shike da halitta shi ya kawo uslubi na hasr yanayi ko sauran canzance na takaitar da abu akan wani lahul mulku da ce ba al mulku lahu sai ce lahul mulku saboda an ce mulki nashi ne la Allah wani ya tunani wani ma iya da mulki irin na Allah sai ya ce lahul mulku mulki nashi ne ana lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin wannan nau'i na tauhidi ne na rububiyya kenan ko kuma kace tauhidin kadaitar da Allah madaukaki a cikin abeban da yake banta da shi na bangaren halitta athani kaso na biyu tauhidul uluhiyya tauhidi na allantaka wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibada shine kuma kadaitar da Allah madaukaki da bauta kamar yadda muka yi ta'arifin shi aka sanar da shi a dazu bi Allah yattakhizul insanu ma'allahi ahadan cewa kadda mutun ya riki tare da Allah wani ya'buduhu kama ya'budullah ya bauta mishi kamar yanda yake bautawa Allah madaukaki aw yataqarrabu ilayhi kama yataqarrabu ila Allah azza wa jalla ko ya kusanta ya zuwa gare shi da wani dangogi na bauta kamar yanda yake kusanta ya zuwa ga Allah mai girma da buwaya asalisu kaso na uku na tauhidi tauhidul asma'i was sifat tauhidi na sunayen Allah da kama kamanni na Allah madaukaki wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi was sifati shine kadaitar da Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa ta'ala ya daukaka bi asma'ihi kadaitar da shi da sunayen shi Allah iya da sunaye mafi sakyau walillahi la asmaul husna fad'uhu biha kamar da Allah madaukake shi wa sifatihi kadaitar da shi da kamanni alwaridati fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamannin da sunayen da suka zo a cikin littafin Allah alqur'ani da sunnan manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kare tabbata gare shi wa zalika bi ithbati ma asbatahu wannan kuma tauhidi bai ya tabbata sai da tabbatarwa Allah madaukaki abinda ya tabbatarwa kanshi wa nafi ma nafahu da kore mishi abinda ya korewa kanshi min ghairi tahrif ba tare da karkata akalan ma'ana ba tahrifi ya dauka ma'anoni tarifi na daga canza ma'anar lafazi ka bashi wata ma'ana daban. Tarifi iya daukar da canza lafazin kanshi a kawo wani. Kenan ba tare da wannan ba, kamar yadda Allah madaukaki ya ambaci kanshi ya sanya ya kamantar da kanshi, kamantar da shi da wannan kama, ko ka sanya mai sunan da ya sanya wa kanshi. Wala ta'tilin, kuma ba tare da korewa ba. Allah ya ce sami'u ne, ka tabbatar wa Allah madaukaki lalle mai ji ne, kakka korewa Allah madaukaki ji. Wannan ta'tili shi ma ya kasu kashi biyu, akwai ta'tilul kulli, korewa Allah madaukaki kwata-kwata sufofi ko sunaye, wannan kuma ilhadi ne tsantsa. Sannan akwai ta'tilul juz'i, shi kuma bangare ne. Akwai misali a sha'ira da sauran madaukaki wasu bangare na kamanni, kuma suna kore musu wasu bangare. To wannan ba tare da wannan ba, min ghairi takyifin, hallo kuma ba tare da kamantawa ba. Kace yaya kama Allah madaukaki? Allah ya ce wa huwa as-sami'ul basir, lalle Allah madaukaki sami'i ne mai ji ne, basirun mai gani ne. Ka kamantar da kace to yaya jin Allah yake? Wannan mumini irin wannan tambaya game da sifofin Allah baya da haƙi a ciki, ko yaya ganin Allah madaukaki yake? A'a, wala tamthilin, kuma ba tare da kamantar da ganin Allah ko wata sifa na sifofin Allah madaukaki da abai ban halitta shi. Baka cewa jin Allah kamar yaya yake, baka faɗin wannan kai, ko kuma ka kamanta ka ce jin Allah kamar da jin kaza yake? A'a, wannan ma babu shi. Nan dole mutum ya tabbatawa Allah madaukaki abinda ya tabbatawa kanshi, ba tare da taharifi ba, ba tare da ta'tili ba, ba tare da takyifi ba, ba tare da tamthili ba. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa dinur rusul, yace wannan shine addini na manzanni, alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadi, wa anda Allah madaukaki ya aiko tauhidin, ko addinin da Allah madaukaki ya aiko manzanni ya zuwa bayan shi. Kalkashin wannan malam yayi ta'liki yace wa muradu shaykh rahimahullah munha tamana, wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi huna anan, tauhidul uluhiyya shine tauhidi na allantaka, fa huwa dinur rusul, inan di addini ne na manzanni. Fa kulluhum ursilu bi hadha al-asl, dukkan manzanni da annabawa an aiko su da wannan asli, alladhi huwa tauhid, wanda ya zamanto shine tauhid. Na duk abinda mabawa zai yi in dai na bauta ne, na ibada ne, to bai hice bai wuce tauhidi ba. Idan ya rasa wannan bangare babban gaba, to ya rasa addinin shi. Domin da sallah da azumi da haji da zakka da dukkan sauran abinda ya shafi furu'a baya da ba su da matsayi idan ya zamanto tauhidin mutum bai tabbata. Shi yasa ya zamanto farkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira al'umma tsawon shekara 13 a Makka, ba abin da yake kiran mutane sai zuwa ga wannan tauhidi, saboda muhimmancin shi, domin shi ne foundation babba ta kirki. Idan ya zamanto babu ita, to duk abin da za a dora a kan shi baya da matsayi rogazashe ne. Kuma shi yasa Allah madaukaki ya aiko dukkan manzanni da annabawa a kan shi. Kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah madaukaki yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tabbat mun aiko a cikin dukkan al'ummomi, dukkan kowace al'umma mun aika mata rasulan, wani manzo. Wannan manzo me yake kira al'umma shi? Iya cewa an i'budu Allaha, ku bautawa Allah madaukaki, amma ba kawai bautar kadai ba, tana yiwa ku bautawa Allah kuma ku bautawa nan Allah, sai Allah madaukaki ya yanke wannan hanya, kafa wannan Allah madaukaki sai toshe ta, yace wajtanibu at-taghut, kuma ku yi nisa da tagut. Can a sharhi na usulul talaka mun ga malam, kuma nan ma malam yayi magana kan tawagit, dangogi na tagut, yace ru'usuhum khamsatun, manya-manyan kawunan su guda biyar. Kenan sai an yi watsi bayan bauta Allah madaukaki, to shi kadai sai an yi watsi da dukkan bautawa wani abin da ya zama to koma bayan Allah madaukaki. وقال تعالى الله مدوكي كيتوا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا بما ايكو وني منزو با غباننكا من رسول الا نوحي اليه فاتي سي من يي وحي يزوا غريشي انه لا اله الا انا cewa lalle babu abin yiwa bauta na gaskiya da cancanta sai ni fa abudun ku bauta mani qala wa hadha an-nau'u min wa huwa alladhi dhanna fihi al-mushrikuuna alladhina qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan nau'i na tauhidi tauhidul uluhiyya shine tauhidin da mushrikai suka bace a wannan tafarkin shi wa anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su wastubiha dima'uhum kuma aka halittar da jinanansu wa amwaluhum da dukiyoyinsu wa araduhum da kasashensu wa diyaruhum da gidajensu wa sabi nisa'ihim da kama matansu diya mata da yara wa zurriyatuhum da zurriyarsu gaba daya kenan wanda ya zama to dalilin irin wannan tauhidi ne ake tsaidar da jihadi a yaki kafirai bayan an kiraye su zuwa ga addini idan sunki bada jizya in yaso sai a daga karhin takobi qala wa man akhalla bi hadha at-tauhid duk wanda ya lalata wani abu daga wannan tauhidi fa huwa mushrik mushriki ne kafirun kafiri ne wa in aqarra bi tauhid rububiyya ko da dai ya tabbatar da tauhidi na rububiyya ya tabbatar da cewa Allah shine mahalicci shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai arzutawa shine tsaya kasuwa shine mai wara kasuwa ko da ya tabbatar da irin wannan tauhidi idan bai tabbatar da tauhidi na uluhiyya ba har yanzu iya matsayin kafiri domin dalilin wannan ne kafiran quraishawa sun tabbatar da dukkan irin wannan abubuwa amma kuma Allah bai hana ba wannan bai hana ba Allah ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallama ya yake su ko da ya tabbatar da tauhidi na rububiyya da tauhidin sunaye da sifofin shi to har yanzu ana iya yake shi qala fa ifradullahi wahdahu bil ibada kada tadda Allah madaukaki kada da bauta huwa dinur rusul kenan shine addini na manzanni allazi arsalahum Allah bihi wanda Allah madaukaki ya aika su da shi ila ibadihi zuwa bayan shi kama qala shaykh rahimahullah kama yanda malamin fadi فها هو اول الرسل نوح عليه السلام wannan shine farkon manzo nuhu alayhi salam yaqulu kama haka Allahu azza wa jalla an kama yanda Allah madaukaki ya haikaito daga nuhu alayhi salam yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin lalle mun aika manzo nuhu alayhi salam ya zuwa mutanen shi yace musu inni lakum nadhirun mubin kace musu lalle ni manzo ne mai galgadi ga dukkan wanda ya saba dokoki na Allah madaukaki mubinun bayyananne Allah ta'budu illa Allah abinda yake kiran su cewa kada ku saki ku bautawa wani Allah sai Allah madaukaki kawai wa qala ta'ala haka Allah madaukaki yake cewa wa ila adin akhahum huda haka nan man aika ya zuwa ga adawa adin akhahum huda dan uwansu hud alayhi salam qala yace musu ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bautawa Allah madaukaki malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji da wanda ya cancanci bautawa sai shi ina wannan ma tauhidi ne tsantsa haka Allah madaukaki yake cewa wa ila samuda akhahum salihah haka mun aika zuwa samudawa mun aika musu dan uwansu salih qala yace musu ya qaumi ya ku mutane na ibudullaha ku bautawa Allah madaukaki malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta na gaskiya kuma bayan shi wa qala ta'ala haka Allah madaukaki yake cewa wa ila madina akhahum shu'aiba haka mun aika ya zuwa mutanen Madyan mun aika musu dan uwansu Shu'aib qala ya qaumi yace ya ku mutane na ibudullaha ku bautawa Allah madaukaki malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta na gaskiya da cancanta kuma bayan shi nan dukan wannan manzanni guda biyar Allah madaukaki ya aika su da sauran manzanni ya zuwa mutanen su ba abin da suke kiran su sai ya zuwa bautar Allah madaukaki shi kadai qala fa awwaluhum na farkon su shine nuhu alaihi salam arsalahu allah ila qaumihi Allah madaukaki ya aika shi ya zuwa mutanen shi lamma galau fi salihin lokacin da suka huce gona da iri a cikin nagartattun bayi nagari na Allah madaukaki sune waddan wasuwa'an da suwa wa yaghutha da yaghutha wa ya'uqa da ya'uqa wa nasra da nasra wannan mutane ne nagari bayan Nuhu alaihi salam suka kasance suna wa'azi sun bi tafarkin Nuhu alaihi salam sun kadaitar da Allah madaukaki da bauta sai shaytan ya raya musu bayan mutuwar su ya gaya wa mutane suka yace musu wannan mutane ne nagari da kun yi kokari kun yi hoton su muna tuna su muna musu addu'a muna tuna ibadodin su muna bautawa Allah madaukaki suka bi ra'ayin shaytan suka yi hotunan su aka sassaka wa yazo da ya kallu sai tuna yi bautawa Allah madaukaki ana nan wannan mutane suka shude jikokin su da diyan su da jikokin su suka zo wanda ba san tarihin abin da ya wakana ba shaytan ya raya musu wannan uwayen ku da kakannin ku shi su ne suke bautawa suka kama bautar gumaka suka bar bautar Allah madaukaki na daga cikin abiban da ya sanya malamai hadisai ma suka zo akan razanarsuwa da tsoratarsuwa da irin hoto in ba na larura ba tsoron ka afkawa a cikin irin wannan abubuwa min babu saddi zara'i kamar yadda malamai suke cewa babi ne na toshe abinda zai kai ga banna kuma sai gashi a wannan zamani namu ya afku mutum za ka ga ya rataye hoto iya ƙudurin cewa wannan hoto shi zai kare shi daga wani bala'i shi zai kare shi daga wani hadari ko wata musiba ya mance da mahalicin wanda yayi wannan wanda aka dauki hoton shi ya mance da Allah madaukaki ina aka afka a cikin bauta wanda ya zamanto wannan shirka ce da Allah madaukaki tsantsa to shine nan yace hadha haqqun wannan gaskiya ne cewa annabi nuhu shi ne farkon manzo fa innahu lam yub'ath qabla nuhin alayhi salatu wassalam rasul ba aiko wani manzo ba da sunan manzanci gabanin annabi nuhu alayhi salam kenan wanda suke gabanin nuhu alayhi salam wannan annabawa ne wa bihadha na'lam khata almu'arrikhina malai ce dalilin wannan ne muke sanin kurakuran kuskuren malaman tarihi alladhina qalu inna idrisa alayhi salatu wassalam kana qabla nuhu suka ce ai idris wanda sai rayuwar Allah da amincin shi ya kasance gabanin nuhu alayhi salam a matsayin manzo ya anna allah ta'ala ya qul dan me aka ce ba haka nan bane ba saboda Allah madaukaki iya cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd kenan mun yi wahayi zuwa gare ka kai manzo sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhin kama yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam wan nabiyina da annabawa min ba'dihi bayan shi na wannan sai yanke kuskuren wannan ya kawo gyara akan kuskuren da malaman tarihi suka ce ai Idris alaihi salam ya kasance gabanin annabi Nuhu alaihi salam kuma Allah madaukaki gashi nan ta yi wan nabiyina min ba'dihi wa fil hadith sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce fi qissati shafa'a a cikin kissan nan ta ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce mata ash-shafa'atul kubra babban ceto annan nasa ya tuna ila nuhin fa yaquluna la bayan kusan shekara 40 Allah madaukaki ya tsai da mutane kahin a musu hisabi bala'i ya kaiwa mutane azaba ta kaiwa mutane ga rana an matso ta kusa mutane masu hankali za su yi shawara su ce kai mu je mu nemi ceto wajen annabawa la'alla Allah madaukaki ya wa kowa hukunci kowa a san matsayin shi kowa ya san inda yake za su zo zuwa wajen Nuhu alaihi salam fa yaquluna la za su ce mishi anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard kai ne farkon manzo wanda Allah madaukaki ya aiko shi ya zuwa mutanen duniya, mutanen ƙasa. Nan kaga cikin wannan hadisi sai tabbatar da cewa farkon manzo, bayan waccan aya ya tabbata cewa hallau manzo, farkon manzo shine Nuh alaihi salam, inda ta suka yi anta awwalu rasulin arsalahu Allah, kane farkon manzo wanda Allah madaukaki ya aiko ya zuwa mutane. Fala rasula qabla nuhin bi ijma'il ulama, kenan babu wani manzo gabanin annabi Nuh da haduwar kan malamai gaba daya wanda ake lura da maganar su. Da malam ya ce malamai nan ba wai kowane irin malamai ba, wanda suka san matsayin idan an sun yi magana za a saurara musu domin sun kai matsayin mujtahidin, wanda za su yi ijtihadi, za su yi dogaro da ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran wannan tushe na shari'a. Qala fa nuhun awwalur rasul, awwalur rusul bil kitabi was sunnah, kenan Nuh alaihi salam shine farkon manzo da dalili na alqur'ani da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ijma' da ijma'in malamai. Wa Nuh alaihi salatu wassalam ahadur rusul al khamsa, Nuh alaihi salatu wassalam na daga cikin dayan manzanni guda biyar, alladhina hum ulul azmi min ar-rusul, wanda suka zamanto su ne manzanni masu babban niyya da girma da jimri da daukar bala musibu daga al'ummomin su da suka same su. Bayan Allah madaukaki ya aiko su, sun hadu da adawa wadda ba ta da misali, an azabtar da su, amma wannan bai sa ba suka ja baya. Sun yi dukkan sauran annabawa hakuri a bisa isa su da sakon da Allah madaukaki ya aiko, dukkan su suna da hakuri, amma wannan kuma sun yi fice su guda biyar kinnan, su ne Muhammad alayhi salatu wassalam, annabi Muhammad wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi, wa Ibrahim da Ibrahim, wa Musa da Musa alayhi salam, wa da Isa alayhi salatu wassalam, wa wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare su. Wa kad zakarahum Allah fi mawdi'ain, Allah madaukaki ya ambaci wannan manzanni a cikin wurare guda biyu. Fi suratul ahzab, ya ambace su a cikin suratul ahzab, kuma haka nan a cikin suratul shura ya ambace su a cikin suratul shura, na daga cikin wannan nam sanawa Nuh alayhi salatu wassalam, yani can da yace Nuh alayhi salatu wassalam arsalahu Allah ila qaumihi lamma galaw, lokacin da mutanen shi suka huce gona da iri. Qala ya'ni anna Allah arsala Nuhan alayhi salatu wassalam ila qaumihi lamma waqa'a fihim al-ghulub, lokacin da wannan mutane huce gona da iri ya buku a cikin su, Allah ya aiko wannan Nuh alayhi salatu wassalam. Wa kad bawwaba al-mu'allif rahimahullah fi kitab at-tauhid, malan yayi babi a cikin littafin shi kitab at-tauhid ala hadhihi al-mas'ala, abusa wannan mas'ala, fa qala yace babu ma jaa anna sababa kufri bani adam, babi wanda ya zurke bayanin sababin kafircin diyan adam, wa tarkihim dinihim, da barin addinin su, huwal ghulu fi salihin, shine huce gona da iri a cikin nagartattun bayi, sun ba su matsayin da ba nasu ba, sun ba su matsayin Allah madaukaki, alhali su kuma abeban halitta ne. Qala wal ghulu, abinda ake cewa huce gona da iri, mujawazatul haddi fi ta'abbudi wal amali was sana'i qadhan aw madhan, shine huce gona da iri, mujawazatul had, huce iyaka, fi ta'abbudi cikin bauta, wal amal da aiki, was sana'a da yabo, qadhan ko yabo na zambo, aw madhan ko kuma yabo wanda zaka yi yabo na alkhairi, kenan wannan shine ake cewa ghuluw. Wal ghuluw yanqasmu ila arba'ati aqsam, shi kuma wannan huce gona da iri ya kasu kashi guda hudu, a kuma a wannan gaba za mu tsaya saboda lokaci ya yi. Abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, subhanaka allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa alaikum salam. Na'am. A manzo a manzanci ba annabi.